yin ibada don shi da kuma neman yardansa da kuma neman samun matsayi da kusanci a wajen Allah. Lalle ku nema ta hanyar ibadunku da muke aikatawa, ku nemi wannan ibadu su zamanto kuna yin su don Allah, kuna mai neman lada a wajen Allah, kuna kaunan samun abin da ya shafi gindin zama da samun abin da ake kira ma'ana matsayi da kusanci a wajen Ubangiji. Wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan musulmai, mazanmu da matanmu. Duk wanda yake ibada yayi shi da manufan neman rahaman Allah da neman aljannan Allah da kuma neman nesanta da kauda shi da nesanta shi daga fushin Allah da azaban Allah da kuma la'ana tsinuwa na Allah, yana gudun wannan da ibadan da yake yi. Wannan ita ce ibada da ake yi don Allah. Ya ku bayin Allah, ku sanya dukkan ibadu gaba daya a yi su don Allah shi kadai, da manufar Allah shi kadai, da kuma neman birge Allah shi kadai, da kuma neman samun matsayi da kusanci a wajen Allah, domin Allah ya dinga ambatanka yana faɗan sunanka a sama a wajen mala'iku, ya zamanto waɗannan suna daga cikin manufa wanda ɗan adam yake bautan Allah. Ya ku ƴan uwana musulmai, ku ajiye ayyukanku, ku yi tanadinsu saboda wani wuni wanda sharrin wannan wuni yana mamaye ko ina da ko ina. Babu yanda sharrin wannan wuni baya kaiwa da hadarin da yake cikinsa, duka ya shafi aljanu da mala'iku da ƴan adam. Babu wanda wannan rana ba zai shiga uku a cikin wannan rana ba. Ku yi ibada, ku ajiye, saboda wannan ranan zai muku amfani. Ya ku ƴan uwa musulmai, ku ajiye ayyukanku na ibada saboda wani wuni mai zuwa wanda dukkan ɗan adam zai ga fuskan shi ta zamanto cikin tashin hankali, zuciyan shi tana jujjuyawa, hankalinsa ya tashi bai san makomarsa ba, bai san ina ne makama a gare shi ba. Ku ajiye sallolinku da ibadunku da ayyukanku da ciyarwanku, duka ku yi su, ku ajiye saboda ku samu tsira a wannan rana, zai muku amfani. Kar ku yi wani ibada domin wannan duniya. Ita wannan duniya da arne da musulmi da wanda ibauta ma Allah da wanda bai bauta ma Allah ba, da mata da ɗan adam wanda yake namiji da dabbobi da tsuntsaye, duka Allah na ba su ci, yana ba su sha, ba wata abar abin da ya shafi ma'ana wani abu ne wanda yake mai daraja a wajen Allah ba. Da kaga tsuntsun da bai kai ka girma ba, da dabban da bai kai ka girma ba, Allah na ba shi ci da sha, yana kiba, yana rayuwa. Macizai a cikin rami, ba su da ƙaba, ba su da komai, saboda a nuna maka duniya ba komai ba ce, amma suna ci suna sha. Ku yi ƙoƙari, mu a matsayinmu na ƴan adam musulmai, mu ajiye ayyukanmu na ibada ba don wannan duniyan ba. Kowa ma na samun duniya, amma mu ajiye su saboda ranan da ba abin da zai amfani, dole sai ayyuka waɗanda suke na gari, waɗanda aka yi don Allah. Ya ku ƴan uwana musulmai, ku tanadi ayyuka da ibada waɗanda suke masu yawa, masu inganci, saboda wani wuni wanda yake mai tsayin gaske. Da a tsaya a gaban Allah ana jiran yanke hisabi tsawon shekara 50, ana jiran Allah bai ce wa mutane komai ba, kowa ina cikin musiba da bala'i. Ku yi salloli, ku yi sadakoki, ku yi umra da aikin haji, ku karanta Qur'ani, ku ambaci Allah, saboda wannan ranan zai muku amfani. Kar ku salwantar da su a wannan duniya, wai dan a saka muku daga wannan duniya, in kun yi aka ba ku kyauta ma kanku ba. Na rantsi da Allah, duk waɗanda suka gabata aka ambaci sunansu, suka zamanto waɗansu a cikin bayin Allah, Qur'ani ya ambace su, annabi ya ambace su, tarihinsu ita tabbata, ba wai da yawan ibada zalla suka sha'ara ba. Babban abin da suka sa suka zamanto na farko waɗanda ake ambata shine abu guda biyu: kadaita ibada don Allah, da yin ibadan don Ubangiji, ba wai don wani ya fada ko don samu sakayya a wannan duniya ba. Duk wani mutumin da ilalace ko izamanto kaskantacce, ko Allah ya tsine masa albarka, ko tarihinsa izamanto bai da kyau, bai tabe ba, bai dawo baya ba, sai saboda shirka da Allah da kafirci da Allah, ko saboda yin ibada da neman sakayyanta tun daga wannan duniya, ta dalilin wannan ne ya lalace, ya daidaice, ya zamanto ma'ana mutumin banza. Ya ku ƴan uwana musulmai, lalle ibada don Allah wannan wajibi ne, rukuni ne wanda yake mai girma, ginshiki ne wanda yake ibada bata ginuwa, bata karbuwa, ba a lura da ita a kira ta ibada, amma a wurin Allah dole sai da ikhlasi daga cikin zuciya. Dukkan ibadu gaba daya wannan ikhlasi wani sirri ne boyayye tsakanin Allah da bawa. Da ku haɗu ku yi ibada iri daya a masallaci daya, aikin aji umra, sadaka, zakka, kyautawa, duk iri daya, baka isa ka ce wannan na Allah ne, wannan ba na Allah ba. A'a, al'amarin yana wurin tsakanin bawa da Allah ne. Shi Allah ya sani, hatta mala'iku ba su san waye dan Allah wane ne ba don Allah ba. Hatta aljanu da ƴan adam ba su san waye dan Allah wane ne ba don Allah ba, sai dai in mutun ya bayyana cewa ba don Allah ba an ji. Saboda haka ƴan uwa musulmai, Allah yana faɗi a cikin Qur'ani, bai umarci mutane da komai ba sai su bauta ma Allah. Amma wannan bauta a nufi Allah da ita shi kadai, kar a nufi wani abu na gaggawa da sakayya wanda yake na nan duniya, in an yi haka Allah ba zai amsa ba. A wata aya Allah ina magana akan bauta masa da roƙonsa a yi shi don Allah, a nufi Allah da ibadan. Allah yake ku bauta ma Allah, kuna masu tsarkake addini da ibada ga Allah shi kadai, kar a nufi wani ɗan adam da wannan ibada. A wata aya Allah yake ma annabi, ka ce musu ya manzon Allah, ni Muhammadu, ka ce musu kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, an umarce ka ka bauta ma Allah, amma ka tsarkake ibadan ga Allah shi kadai, kar ka yadda da wata manufa na samun girma ko samun matsayi ko ambace ka ko dan a baka aure ko dan a biya ka a duniya ko dan a nuna wani abu na siyasa a zabe ka. In dai sunan abin ibada ne, to ya Muhammad, inji Allah, kai ma Allah don Allah, da neman matsayi a wurin Allah, da neman matsayin da mulkin a can gidan la'ira, duk kai dan wannan. Wannan shine wajibi. Har yanzu Allah isa ke fadi, yace ma annabi Muhammad, kace musu ni Allah kadai nake bauta ma, kuma ina tsarkake ibada na ga Allah shi kadai, ba na neman wata manufa na duniya a wurin ibadan da nake ma Allah. Ya ku ƴan uwana masu daraja, Allah baya amsa ibadu, sawa'un na ayyuka ne ko na maganganu ne ko kuma a'a na kuɗi ne da zaka cire ka bayar. In dai na ibada ne, to dole Allah baya karba sai wanda aka tsarkake aka yi don Allah. Allah yace a wata aya, ku saurara ya ku bayin Allah, addini wanda yake aka yi don Allah shi kadai, da ibadan da aka nufi Allah kadai, wannan shine addini a wurin Allah, wannan kuma shine ibada a wurin Allah. A wani aya Allah yake cewa, babu wanda ifi addini mafi kyau, babu wanda ifi addini mafi cancarewa, wanda yake burgewa a wurin Allah, kamar wanda ya miƙa kansa, ya miƙa wuyansa, ya miƙa zuciyarsa ga Allah a wurin ibada. Duk ibadan da ake a duniya, babu addini mafi kyau a wurin Allah kamar wanda yake addini, yana mai miƙa addinin ga Allah shi kadai, ba wai yana miƙa shi ga ƴan adam ba. Ya ku ƴan uwa, a cikin sha'anin sallah, Allah madaukakin sarki yana cewa, ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalle sallolina duka ina yin su ne dan Allah, ina mai neman lada a wurin Ubangiji, ba dan yaban wani ba ko zargin wani ba ko dan a ce ina yi, a'a, ba wai dan in samu duniya da sallan ba ko ƴan su bukatuna na rayuwa a biya mun su ba, a'a, Allah nake nufi da sallata. A har yanzu a wata aya akan sallah, Allah yace ku tsaye da fuskokinku, ku tsaye da sa'u, ku tsaye da fuskoki a dukkan masallatan da ake bauta ma Allah, amma a wurin ibadan sallan ku bauta ma Allah shi kadai, kar ayi da wata manufa. A wata aya Allah yace, kai sallah ya kai Muhammad don Ubangijinka, domin neman matsayi a wurin Allah da samun fada a wurin Allah, sannan kai yanka ka soke abin sokewa duka don Allah, ba wai don wani abu a duniya ba. A sha'anin zakka da sadakoki da abin da ake yi domin neman lada, Allah ina fada a cikin Al-Qur'ani, yace waɗanda suke ciyar da dukiyansu don Allah da kuma neman lada a wurin Allah da neman samun matsayi a wurin Ubangiji da samun aljanna mafi girma, waɗannan in dai sun yi da wannan niyya, to misalinsu kamar mutum ne wanda ya shuka abin shuka a wani fadama, fadaman wanda yake dausayi ne mai kyau, yayi shuka ruwan sama babba mai yawa izba akan wannan shuka, ko kuma aka yayyafi akan wannan shuka, dama kuma ƙasan dausayi ce, sai gashi ta fitar da ƴaƴan bishiya, ninkin baninki ƴaƴa abin da ake nema sai da ya ƙaru akai. Allah yace wannan shine misalin waɗanda suke ciyarwa don Allah da kuma abin da ya shafi neman neman lada a wajen Allah. A kusan ƙarshe, ƴan uwana musulmai, Allah ina yaban waɗanda suke ciyarwa da bada dukiyoyi da abincin da suke ciyar da al'umma don Allah. Yace waɗannan mutane suna ciyarwa don Allah da miskinai, suna ba waɗanda suke marayu, suna ciyar da waɗanda suke fursunoni, suna cewa muna ciyar da ku don Allah, ba ma neman sakayya a duniya, sannan ba ma neman a yaba mana, suna neman yabansu a wajen Allah ne. Akwai hadithin Nana Aisha, wani irin dabara da take da shi, da kuma tsananin ikhlasi da ciyarwa don Allah, da neman ladan duk abin da suke na kuɗi ya tabbata kar ya lalace a duniya. Abinda Nana Aisha take yi, tace wata rana an ba manzon Allah kyautan akuya, da aka ba annabi kyautan akuya yankakkiya, ko kuma a'a da ranta aka yanka, sai annabi ya ce mana Nana Aisha, a raba naman nan ma ƴan uwa da makwabta da waɗanda suke talakawa, a ɗan bar waɗanda da a ci ɗan kaɗan a gidan manzon Allah. Nana Aisha ta tura bayi waɗanda suke masu musu hidima, suna ta raba wannan akuya a makwabta. Sai take ce ma wanda suke raban naman, in ya dawo sai ta tambayi wannan mai hidiman, da ka kai naman menene waɗanda aka ba su suka ci? Sai ita duk wanda na bashi, yana ce barakallahu fikum, Allah yi muku albarka, mun gode. Sai Nana Aisha ita ma sai ta ce wa fihim barakallahu, su din ma Allah yi musu albarka. Tace ikima na shine kar i zamanto mun zamanto daidai da su, mu mun ba su nama su sun mana mene addu'a, mai i zamanto ala'ira ba mu da lada, ma'ana abinda muka musu sun mana. Sai ta kara ita ma ta musu abinda suka yi, sai ta ce to yanzu ladan naman mu ina nan, sun mana addu'a mun musu, yanzu ko mun ba su nama ba su ba mu ba, saboda haka ala'ira ladan namu yana nan. Wannan dabara ce kwarai da gaske, wanda malamai suka ce wannan ya nuna Nana Aisha ta gane cewa wanda yake son ya aiki don Allah, shi ko addu'a kai yake so bai cika so ya jika masa in ya maka abin alkhairi ba, saboda tsoron kar a ce addu'an ta zama makwafin abin da ka bashi, saboda shi yana neman sakayyansa a ina ala'ira ne. Yan uwa musulmai, wannan shine tsananin ikhlasi da yin abu don Allah, da neman lada ala'ira, da tanadin ayyuka domin rana wacce take gabanmu, ba wai don wannan duniya da kowa ma Allah na ciyar da shi ba. Yan uwa musulmai, lallai a aikin aji da umra, mun san ayoyi da yawa da Allah yake ce ku cika aikin aji, ku cika umra lillahi don Allah, ma'ana duka ibada dai kowace iri don Allah ake yi, in ba wannan ba Allah madaukakin sarki ma'ana baya amsa ba mutane. Shedan lokacin da Allah ya tsine masa albarka, yace masa na tsine maka albarka, sai shedan yace ya Allah, na rantse da buwayanka da girmanka, zan alakar da ƴaƴan annabi Adam duka, zan daidaita su sai sun shiga wuta, amma banda mutane masu sifa guda daya sun fi ƙarfina, su ne bayi waɗanda suke abu don Allah, waɗanda Allah ya tsarkake su, ba sa ibada don neman wani abu a nan duniya, waɗannan ne kadai, in ji shaidan, sun fi ƙarfina, su kan dole sai dai su shiga gidan aljanna. Ya ku ƴan uwana musulmai, a ƙarshen ƙarshe ku tuna da hadisin manzon Allah da annabi yake cewa lallai dukkan ayyuka na ibada ana bada sakayyansu ne da niyyan mutane, kuma kowane ɗan adam da ya samu lada ne ko da ya samu sakayya ne a iya abin da igina na niyyansa na cikin zuciya. Abin da muke fata, waɗannan tarurruka na juma'a da salloli guda biyar da azumi da ake yi da qiyamul layl da ambaton Allah da karatun alqur'ani da sadaqoƙi da ciyarwa da gina waɗanda suke masallatai ga masu kuɗi, muna neman kar wannan abu ya ƙare a wannan duniya. Ya Allah madaukakin sarki, ka isar mana da ayyukanmu mu gansu a ran tashin alqiyama. Mutumin da yayi ibada ya ƙare a wannan duniya yayi asara, arnan da bai musulunta ba gashi can da kuɗi, ba abin da yake na addini amma yayi kuɗi, amma kai ka ce wai ibadan ka dan duniya kake yi, wani rashin wayo ne, wani shirme ne. Allah na bada duniyan nan ma duk wanda ya ga dama, da shirbici da shirme, Karuna yafi kowa kafirci amma yafi kowa kuɗi. Wanda yake nuna maka kar kai ibada dan duniya, ana bada duniya ma kowa ma, ba wata abu tsiya bace. Ka aje ayyukanka, kana da bukatan su ran tashin kiyama. Ka aje ibadunka dan Allah, a kabari kana da bukatan su ƴan uwa musulmai. Ka aje ayyukanka, akwai tafiya shekara dubbani suna jiranka, ka fi bukatan aikinka a wancan dogon tafiyan sama da bukatan su a shekara 70 ko 60 ko 40 sun kare. Wancan tafiyan ta fi tsayi, wancan gidan ya fi tsayi, ka fi bukatan ibadunka a wannan lokacin. muna fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana ibadunmu, ya yafe mana abin da yafi karfinmu, ya ba mu ikon ayyuka waɗanda suke nagari. A ƙarshe muna addu'a, kamar yadda muka sani babban limaminmu a wannan gari kuma uba a gare mu, sannan abun koyi a gare mu a wurin tawadu'u, kaskantar da kai da kuma sadaukarwa da jajircewa a wajen limanci da jagoranci da taka tsantsan da wannan duniya daidai abin da ya bayyana mana. Allah shi ne mafi sani, ba ma tsargai kowa a wajen Allah. Wannan shi ne abin da ya bayyana mana. Muna fata wannan uba namu da Allah ya masa rasuwa, Allah madaukakin sarki ya yafe masa, Allah ya gafarta ma limamin gwallaga, Allah ya sa aljanna ita ce makomarsa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki zuriyansa da ibari a baya, Allah ya tallafe su, Allah ya musu albarka, Allah ya daga darajarsu duniya da lahira. Dukkan sauran musamman waɗanda suka ma addini hidima da sunnan manzon Allah, mun sani ko ba mu sani ba, tun daga farkon duniya har nan ƙarshe, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya gafarta musu. Sannan muna addu'a har yanzu ga ɗaya daga cikin kakanninmu, akwai wanda zarsuwan ya kai kusan sati biyu, amma dai tun daga lokacin ban tsaya akan wannan minbari ba, ita ce matar sanata Yuyu Dukku, da Allah ya mata rasuwa kusan sati biyu baya. Muna fatan Allah ya yafe mata, Allah ya gafarta mata, Allah sa aljanna ita ce makomarta. Akwai waɗanda suke da bukatu na alkhairi, wani bawan Allah da bayin Allah da yawa sun bugo, kowa da irin bukatunsa. Muna roƙon Allah akan harshinan bayin Allah na gari, Allah ya biya musu bukatunsu, Allah ya biya ma kowa bukatun shi na alkhairi, ya raba kowa da abin da yake nema da kariya da shi na sharri. Ya Allah madaukakin sarki, muna roƙonka ka sa alkhairi a cikin rayuwarmu, kada mu da alkhairi a cikin wannan rayuwa, ƙasanmu halin take ciki na tattalin arziki, ya Allah ka fitar da ta daga wannan ƙangi, ka yaye mata wannan musiba, ka daga mata wannan takuri da take ciki, ya Ubangiji. Matasanmu, ya Allah ka ba su zuciya na tashi da neman abin yi da jajircewa, Allah ka raba su da tumasance, ka raba su da kwaram, ka raba su da mutuwan zuciya, ya Allah ka cusa musu zuciyar nema da kuma raya wannan ƙasa da raya zuciyoyinsu, ya Allah ka ba su wannan ikon. Sannan ‘yan agaji sun kawo min complain akan ‘yan kwaram suna yawa, matasa masu ƙarfi masu jini a jiki a wannan masallaci suna yawan zuwa bayan an tashi a sallan juma’a, suna bibiyan mutane a motocinsu da sauransu. Muna kira gare su akan cewa su ji tsoron Allah, su bari ba daidai bane. Kwaram baya ba da arziki, roƙo baya ba da biyan bukata, ba za ka samu biyan bukata ba kuma mutuncinka zai zube a banza da wofi, kuma zai kashe maka zuciya, kuma ba za ka iya gina komai na gida, balle aure, balle ka tallafa ma wani, ba za ka iya ba. Mafi ƙasƙancin mutane shi ne wanda yake maroƙi, yana daga cikin maƙasƙantan mutane. Don Allah, ‘yan uwa matasa, ku kiyaye wannan abu, wannan wuri ne na ibada. Mutane suna zuwa daga nisan duniya don su ji saƙon Allah da ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah. Kar ku takura musu akan kwaram, ba daidai ba ne. In ba ku bari ba, za mu ɗauki mataki wanda yake daga hukumar masallaci akan dukkan abin da idace, in ba a bari ba za a ɗauki wannan matakin. A ƙarshe muna addu'a ma ma'aifina wanda an faɗa rana ita yau akan rashin lafiyar da Allah idan rabe shi da shi. Muna roƙon addu'an ‘yan uwa musulmai duka cewa a taya mu da addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya, Allah ya warkar da shi abubuwa da isame shi na mantuwa. Muna fata Allah ya dawo masa da abin da yake da shi, na iliminsa da basiransa da karantar da mutane da yayi. Muna roƙon Allah ya dawo masa da wannan ilimi nashi. Ya Allah maɗaukakin sarki, duk waɗanda suke da irin wannan rashin lafiya, muna roƙon Allah ka yaye musu, Allah ka ba su lafiya. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.